bindiga, we yaji karam 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 bindiga, aaba bindiga, bindi selasana dere ne yere to hip hop, we yaji karam bindiga, 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 aaba bindiga, bindi selasana dere ne yere to hip hop, we yaji karam bindiga. Wayajikaram bindiga, wayajikaram bindiga, wayajikaram bindiga, wayajikaram bindiga, wayajikaram bindiga, aaba bindiga, bane zalasana dare ne ire ta hip hop, gabare sarki yaki, yanzu na fi karfin zaki, BOCO, CO, yanzu ne za ku ga aikin maki, ga luga a bakina, ga darasi a sakina, ga kama kai ga hira, I'm a soldier hip hop kakina, to, attention ku sara mun. Girma ku kara mun ni babban bakon ku ne idan ba fasa hotel ba ina za ku kama mun no I can't sleep in the house no I ain't leaving my spouse all I need in this life I seen is me and my girlfriend I ain't keeping on out what we yaji karam bindiga 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 aaba bindiga bane zallan sanadare ne irin ta hip hop we yaji karam bindiga 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 aaba bindiga bane zallan sanadare ne irin ta hip hop I got a couple of races to run and a couple of days to come you face the gone the double you chase me on we shuffle the ace you gone we space the fun man you know me even when I'm falling I will never ever turn then you should know what is stored beneath the ocean will never ever burn I green haha kore babe in shita pole a chedi da ya ce mata ka ta kalle ni idanun ta na sole ta ga wanka da kalamai bana harka da kazamai saurare ni ko ka kwana ka tashi dan yin wadanna yi sarka wa dumame waya ji karam bindiga 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 aaba bindiga bane zallan sanadare ne irin ta hip hop waya ji karam bindiga 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 aaba bindiga bane zallan sanadare ne irin ta hip hop the boy is so calm and peaceful wasa da yara and he's cool amma idan ya ga akwai reni ya kan yi yara da pistol this nigga is pulling the trigger for real domin ba ya rasa alburusai domin haka ne ake zuwa gai da mai surutai on away in ji bature sai na gama ku ce hure dan abun na kawo uta galan dinka nan zirka fa ya ture it's getting hard from my head to my toe har ma ice yana bukatar ruwa ya wasa daga garin bauchi na fito idan na manka ya kare sa ku bani masa waya ji karam bindiga 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 aaba bindiga bane zallan sanadare ne irin ta hip hop waya ji karam